الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
Dukkan yabo da godiya sun tabbata daga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwan mu da saduwan mu a wannan kofa ta makaranta mai albarka Usman bin Fodio a wannan dare na talata muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin wannan taro namu yasa yadda muka fara wannan taro lafiya mu kare lafiya Allah ya haɗa fuskokin mu gabaki ɗaya a cikin aljanna Firdaus.
Amin.
Insha Allah kamar yadda mallam ya gabatar abinda zan yi mana nasiha wa kawunan mu
kan ƙuran sallah.
A wannan muhadara da aka mata take da ƙuran sallah shine akan maza ba'da Ramadan. Me zai biyo bayan Ramadan? Cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala da ganin damarsa da kaddarawarsa ya hore mana da sauƙaƙe mana riskar watan Ramadan da azumtarsa fatan da muke abinda muka yi na daidai Allah ya karɓa mana a cikin kuskure kuma Allah ya yafe mana muna roƙon Allah ya sa mu cikin bayin da ya yantar da yi musu rahama da gafara to amma yanzu me ya rage mana shine menene zai biyo bayan Ramadan kuma kamar da kuma suke muke yawan fartawa bana Ramadan ya zo da gaggawa ya tafi da gaggawa kuma da man Allah ya bada labari a cikin Al-Qur'ani ya ce ayyamu ma'dudat ɗan kwanaki ne kididdigo kuma gashi sun zo sun wuce kuma mu sani su wannan gudun zamani ko mu ce gudun lokaci da ake yi lokaci da yake saukin shudewa Allah sallallahu alaihi wasallama dama ya bada labari wani ne daga cikin alamomin tashin alkiyama cewa zamani zai ringa gudu kamar yadda ya tabbata a hadisin Anas dan Malik Allah kara masa yarda manzo Allah tsira da mun ci Allah ya tabbata a gare shi yake cewa la taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zaman manzo Allah tsira da mun ci Allah ya tabbata a gare shi yake cewa alkiyama ba za ta tsayu ba har sai zamani yana gaggawa
sun ce kadar mu saki dalwa
yace fatakunu sanatu kashahari za a zo lokacin da shekara za ta zamanto kamar wata guda saboda saukin gudun lokaci shekara guda ce amma zaka ga kamar wata guda manzala ce washahru kal jumu'a wata shi kuma zai koma kamar sati guda wata kunu jumu'atu kal yawm sati guda zai koma kamar rana guda yanzu yan uwa mu diba mu ga daga an yi sallar juma'a kafin ka ce me zaka ga wata ta dawo yace kuma wa yakunul yawm kasaa yi kwana guda shi kuma zai zamanto kamar sa'a guda awa guda daya yace wa takunu sa'atu kadarmat binnar yace ita kuma sa'a guda za ta zamanto kamar garwashin wuta yanzu ka diba ga garwashin wuta garwashi inda akwai wuta a tattare da shi to ka dauka minti ne zai dauka wuta bata mutu ba dan kadan lokaci ne kadan kenan wannan manzo Allah ya nuna mana cewa yana daga cikin alamomin tashin alkiyama lokaci zai ringa gudu shine wannan lokacin da muke ciki kenan wannan dan mu dawo cikin taitayin mu ne da hankalin mu musamman kullum muna tankarar lahira ne kuma tashin alkiyaman nan dama Allah subhanahu wataala tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace buistu ana wasa'a kahadaini manzo Allah yace an turo ni tsakanin da tashin alkiyama kamar haka sai nuna tsakanin wannan yatsa manuniya da wannan ta tsakiya kenan as-sababa da kuma al-wusta to kaga tazara take tsakanin su alka'anci to manzo Allah ya ce haka tsakanin shi da tashin alkiyama to yanzu kuma bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shekara nawa muke 1437 tunda manzo Allah ya wafati bayan hijira ne da shekara 11 kene ka hudu shekara 11 a ciki kene yanzu muna da 47 to kaga yanzu amma manzon Allah tun a wancan lokacin yace tashi alkiyama ta zo kuma ya bada labarin alamomin tashi alkiyama yanzu wanda suka rage ko manyan ne suka rage irin su zuwan dajjal irin su zuwan yajuju da majuju irin su bullowar rana daga yamma da kuma khurujud dabba da sauransu kenan wannan gudun zamani alama ta tashi alkiyama ma'ana muna gab da alkiyama ne to yanzu bayan ramadan ne ya rage mana abin da yasa zamu fadakarwa akan wannan gaba duba da mafi yawancin mu bayan ramadan ya shuɗe zaka ga mu muna kasala wajen ayyukan alkhairi musamman masu dauka suke kawai jajircewa da bada kokari da kuzari da himma ya takaita ne a watan ramadan daga ramadan ya wuce shikenan shi kuma abin da ake ji mana tsoro shine Allah subhanahu wa ta'ala shi ya umarce mu akan mu bauta masa kuma wannan bauta bata takaita ba da wani zamani ko wani lokaci ko wani wata a cikin fadin rayuwar mu gabaki daya ana so mu zamanto masu bautar Allah mu zamanto masu kiyaye dokokin Allah shi yasa ma Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi yace abin da yasa sharanta mana azumin watan Ramadan domin mu samu mi takawa Allah ya ayyuhal ladhina amanu
ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat
mashallah Allah ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wadanda suka yi imani kutiba alaykumus siyam ai bi ma'ana furida an farlanta muku azumin watan ramadan Allah ce kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka farlanta shi ga al'ummomin da suka shudi suka gabata kafin zo wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa ya Allah ce la'allakum tattaqun domin ku samu takawa shine ake cewa ka zamanto mai jin tsoron Allah ko mai kiyaye dokoki na Allah subhanahu wataala shi kuma attaqwa shine imtisalul awamir wajtinabun nawahi ka zamanto mai bin umarnin Allah da nisanta sabon Allah to kaga Allah ya ce dalilin ne yasa sharanta mana azumin watan ramadan to mu samu wannan takawa saboda wannan takawa sai da ita ce ma Allah zai amsha arkinka
innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin
Allah ya ce abin sani kawai Allah yana amsa ayyuka waɗanda suke da takawa ne to kaga Allah ya ce bai amsa aikin sai wanda ya kasance cikin muttaqina kuma hatta aljanna ma Allah ya ce ya gadar da ita ne ga masu takawa tilkal jannatu
allati nurithu min ibadina man kana taqiyya
Allah ya ce hatta aljanna yana gadar da ita ne ga wanda ya kasance mai kiyaye dokoki na Allah shine yin abinda Allah ya ce da nisanta abinda Allah ya hana to shi kuma wannan takawa Allah ya ce ya farlanta mana azumi ne domin mu same ta to zaka ga mafi yawancin mu muna kokari wajen tabbaka wannan takawa a cikin watan Ramadan ta yaya shine duk abinda Allah yake so zaka ringa kokarin ni kuma duk abinda Allah ya hani ya hani bawan sa da yi zaka mutun yana nisanta wannan abu to kuma wannan abun so ake mutun ya dore da shi har zuwa ƙarshen rayuwar shi saboda mi shi watan Ramadan ba shi bane ake bauta ma Allah ubangijin Ramadan din shine ake bauta ma shi yasa malamai suka ce kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan ka zamanto mai bautar Allah ba mai bautar Ramadan ba saboda irin ramadan kake bauta ma to fa inna ramadan qad inqada hakika ramadan ya shudi ya tahi amma in Allah kake bauta ma fa inna Allah hayyun la yamut shi Allah rayi ne bai mutuwa dan haka in ka ga iya jajircewarka da kwazanka na ibada a cikin watan ramadan ne da kuma nisanta sabon Allah ka a cikin watan ramadan ne kadai amma idan ramadan ya shudi ya tahi bautar Allah zaka hasa sabon Allah zaka komo kana yi kenan wannan ya nuna ba Allah kake bauta ma ba Ramadan kake bauta ma tunda inda Allah kake bauta ma Allah subhanahu wataala da ake bauta ma a Ramadan shine ake bauta ma a sauran watanni kuma Allah bai ba umarni ce iya a watan Ramadan kadai za a bi umarnin shi a nisanci hannunsa ba a kowane lokaci shi yasa daga cikin magabata akwai wani ana ce mai bishrul hafi aka tambaye shi aka ce inna qauman ya'buduna Allah bi jiddin fi Ramadan fa idan salafa tarahu, aka ce wasu mutane sun kasance suna bautar Allah tajajircewa da kwazo da kokari a cikin watan Ramadan, amma daga watan Ramadan ya shude ya tahi tarahu yasu hasu wannan jajircewa da kwazo da suke na bauta. Yace bi isal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan, yace tir da irin wannan mutane wa'inda ba su san Allah ba sai a watan Ramadan. Kuma daga cikin magabata dai Hasanul Basri, Allah ya ji karsa da rahama, yake cewa inna Allah lam yaj'al al-ajala li'amal al-mu'min duna al-maut, Allah bai sanya wani ajali ga aikin mumuni ba face mutuwa. Ma'ana mumuni baya yankewa daga bautar Allah ko jajircewa da kwazo wajen bautar Allah sai in mutuwa ta riskan masa, sai kafa hujja da wadin Allah da yake cewa
wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin,
yace Allah yana cewa wa'budu rabbaka, ka bauta ma ubangijinka hatta ya'tiyakal yaqin, har sai yaqin ya cin maka, ma'ana mutuwa, saboda mutuwa tabbas ce babu kokonto, kuma duk kafircin ka san zaka mutu. Sai dai kafirai su abinda suke cewa ba an tashi bane ba mutuwa, amma hatta kafiri ya san za mutu, yasa zaka ga hawasi ce suke bada dukiyarsu ga karnuka da sauransu saboda ya san zai mutu. To shi yasa aka sa mata yaqini, tabbas babu shakku a tattare da ta, saboda da musulmi da kafiri, da mai bautar Allah da wanda bai bautar Allah, da wanda Allah da wanda yadda akwai Allah da wanda bai da ma babu Allah, diya da kowa yadda za mutu. To shine Allah ce ka bauta ma ubangijinka har sai mutuwa ta cin maka. To wannan haka ake so ga mumuni. Kenan da haka yan uwa, yana da kyau mu zamanto masu jajircewa da bautar Allah a kowane lokaci. Shi yasa mu sani watan Ramadan wata jami'a ce, wata makaranta ce da muke koyan darussa wanda kuma za mu dore da su har bayan Ramadan. Shi yasa malamai suka ce yana daga cikin kowa yanzu a cikin mu nan, mazanmu da matanmu, yaranmu da manyanmu, in kana so ka gane watan Ramadan ɗinka ya samu karbuwa, sai ka auna ka ga abubuwa da kake yi masu kyau a cikin watan Ramadan. Shin ka dore da yinsu har bayan Ramadan? Kuma wannan ababe ko da ba a same su 100% yadda kake yin su a cikin watan Ramadan, in dai zaka kwamanta zaka kwatanta, to wannan shi ake so. Haka saban Allah da ka nisanta a cikin watan Ramadan, haka har yanzu ma ka dore da nisanta shi, tunda alamatu qabulil hasana alhasanatu ba'daha, alama karba aiki kyakkyawa shine aga ka dore da yin kyakkyawa bayan sa, saboda Allah subhanahu wataala idan ya amshi aikin bawa to zai masa dace da dorewa da ci gaba da wannan aiki na alkhairi, amma Allah bai amsa ba to shikenan kaga mutun ya bar wannan abu. To dan haka ayyuka da muke a cikin watan Ramadan, to yana da kyau ya zama to mun dore da yinsu, ko da ba a samu ba wannan ayyukan 100%, tunda zaman zai yuwa a ce da abubuwan da kake a cikin watan Ramadan bayan watan Ramadan a same su 100%, saboda shi watan Ramadan yana da wata miza, yana da wasu ababe da yake banta da su wanda in aka wuta daga Ramadan ba a samu ba. Misali kaga a cikin shi Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari, ya ce futtihat abwabul janna, ana bude kofofin aljanna, wa gullikat abwabun nar, ana rufe kofofin wuta, wa sufidat ash-shayatin wa maradat al-jin, ana kame shaytanu da kangararin aljannu a kulle su a cikin watan Ramadan. To kaga irin wannan abubuwan a watan Ramadan kada yake samu, to wannan kaga za su taimaka wa mutum wajen mi samu karsashi da kuzari da jajircewa na bautar Allah a cikin watan Ramadan. Shi yasa zaka kowanne a cikin irin himma da kwazo da yake na bauta a cikin watan Ramadan, zaka ga zai wuya a same shi 100% a bayan Ramadan, saboda mi irin wani abubuwan da yasa Ramadan yake banta da shi. To amma kuma abinda ake so mu kamanta, abubuwan da muke a cikin watan Ramadan ko ba a samu su ba 100% ba, to a samu muna kamantawa. Misali yanzu watan Ramadan ya wuce ko, to yanzu ba dan watan Ramadan ya wuce bika ce to kai da azumi daga Ramadan ya Ramadan, dan akwai da suke cewa wani shi zaka ga daga idan Ramadan ya ce to shikenan masha Allah, mu yanzu wani ko sai ta shawara ma bai, yace su yanzu kawai azumi daga wata daga Ramadan sai Ramadan. To shi kuma kaga wannan ba abu ne mai kyau ba, saboda me yasa hatta in muka dora yan uwa zaka ga wanda suke yawan jaji a cikin watan Ramadan, duk da mu bani Allah subhanahu wataala ya mana falala mai girma watan Ramadan an fara shi a cikin yanayi mai dadi, amma shekarun baya zaka ga daga an fara Ramadan mutane wani daga an yi azumi ɗaya bi zaka yana jaji azumi wahala, to in ga bincika baya azumin nafila, ka je ka tambaye masu irin Litinin da Alhamis su ko aka, saboda azumin ya zai musu jini da jiki, ya zai musu ɗabi'a. To shi yana daga cikin amfanin azumin nafila, yana sauƙaƙe ma. Me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake waita azumi a watan Sha'ban? Ai idan na daga cikin sirri da hikima, saboda mai shiri ne da tanadi na tarbar Ramadan, saboda in ya saba yin azumin nafila a Sha'ban, daga Ramadan ya zo ko ta zacce ne zai, to ana so mutun ya zamanto yana yin azumin nafila me yasa na farko dai in kana azumin nafila ko kuma ce azumin ce duk wani aiki na nafila na ibada azumi ne sallah ce sadaka ce da sauransu to yana sa Allah subhanahu wataala ya soka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa maktaraba abdi ilayya bi shay'in ahabba ilayya ko kuma Allah subhanahu wataala yake cewa bawana la yazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawana ba zai gushe ba yana neman kusanci a wajena da aikata ayyukan nafila har sai na so shi kuma Allah subhanahu wataala a cikin wannan hadisi na Qudsi yake cewa kenan ka gane ana zancin ayyukan nafila to ya hada da azumi ya hada da sallar sauro saboda mutane da ba san ba amfanin aikin nafila wani ko shi abin da ya sani an ce nafila dai ba dole bane to tunda ba dole bane ba zai yi ba amma ko bai san ba irin alkhairai da irin albarka da falala da zai samu a cikin aikin nafila to kaga daga cikin ayyukan nafila nan salloli da azumi Allah subhanahu wataala zai soka saboda anan Allah subhanahu wataala ya ce bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da ayyukan nafila sai na so shi to kaga da aka ce nafila duka ayyukan nafila da sallah da azumi da sauransu duka sun shiga kuma idan Allah ya soka manzo Allah ce zai zamanto shine jinka Allah subhanahu wataala zai zamanto shine jinka ma'ana jinka zai kiyaye maka shi ba za ka ringa sauraron abinda Allah bai yarda ba Allah zai kiyaye maka jinka ya abinda Allah zai yarda za ka ringa sauraron Allah zai zama shine hannunka zai kiyaye maka hannunka ba za ka aikata abinda zai janyo maka fushin Allah ba sai dai abinda zai janyo maka yarda Allah zai kiyaye maka kawarka ba za ka yi gurin da zai janyo maka fushin Allah da kawarka ba sai gurin da zai nema maka yarda Allah misali irin wayannan gurare na karatu da sauransu to da haka ka gane daga cikin amfanin aikin nafila haka kuma yana daga cikin amfanin aikin nafila manzo Allah ya bamu labari cewa in aka zo ranar tashin kiyama sallah za a fara bincika idan sallar ka ta cika to shikenan ka tsira idan ba ta cika ba kuma za a ce unzuru li abdi hal min tatawwu'in a ce adiba ma bawana yana da ayyukan nafila ta sallah idan yana da a cika mai to yanzu baka nafila ta sallah kaga shikenan to haka bayan wannan manzo Allah ce sauran ayyuka su ma haka za a yi a zo azumi haka diba azumin ka na Ramadan yayi to ka tsira in me yayi a ce adiba kana azumin nafila to yanzu dan Allah dan uwa wanda yake tashi daga Ramadan sai Ramadan in aka samu cika sai zai kuma kowa sani a cikin mu nan babu wanda zai ce azumin Ramadan da yi tun daga farko har ƙarshe kowanne an same shi san fursa zai wahala dole an samu cikas sai an samu matsala sai an samu tasgaro a cikin aikin ka to wannan tasgaron da matsalar da za a samu ta ya za a cike mai kana aikin na sai kana azumin nafila to in baka azumin nafila ya zai kaga shikenan ne mutum a ce to in ba a samu abin da za a cika ma ba sai ai wasi da aikin ya tashi a banza to daga kenan yan uwa bayan Ramadan ya wuce akwai azumin muka da nafila daga ciki akwai wannan sittu shawwal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin abi ayyub al ansari yake cewa man sama ramadan ثم اتبعه ستا من شوال yace kana ka siya mai dahar wannan hadisi na cikin sahih muslim manzo Allah yace duk wanda ya azumci watan ramadan sannan ya biyo bayan shi da azumi shida a cikin watan shawwal za a bashi ladan kamar yayi azumin shekara ne a wata ruwaya manzo Allah ya nuna cewa saboda mi alhasanatu bi ashri amsaliya watan ramadan in kai za a baka za a limka ma shi so 10 saboda duk aikin lada idan kai aiki kyakkyawa guda kai za a limka ma shi so 10 ne to tunda kai wata guda daya wannan watan za a limka ma shi so 10 wata nawa kenan 10 ko a shekara wata nawa gare mu 12 kenan yanzu a cikin shekara a cikin wata 12 ka samu 10 saura wata nawa saura wata 2 to shi ma wannan shida in kai a cikin shawwal aka limka ma shi so 10 6 for this shida so 10 zai tashi nawa 60 kenan an samu wata nawa 2 kenan zaka samu ladan shekara guda daya da haka kenan yan uwa wannan azumi na sittu shawwal mu kokarin yi misali azumin wannan sittu shawwal ko da ana bin karamar ramadan kana iya yin shi saboda malamai suka ce shi ramar ramadan kana da dama daga yanzu har watan sha'ban mai kamawa na bade duka kana da damar ramawa amma shi kuma sittu shawwal iyas shawwal ne ake so mutun yin shi shi yasa in mutun zai iya ramawa ya sittu shawwal haka aka fi so amma in ga masun zai wahala to haka fara yin sittu shawwal in yaso daga baya karama kuma shi sittu shawwal kana da zabi kana iya yin shi a rarrabe kana iya yin shi a game ma'ana in kana so kana iya jera shi a jere kai kana so kana iya yin shi a rarrabe kai dai ka huta ko bi ka huta shi dai abinda ake so kafin watan ya mutu ana so ka samu kai guda 6 kuma sittu shawwal din nan mutun yana iya yin shi litinin da alhamis sai samu lada biyu misali kai shi litinin kai kai da niyyar litinin da sittu shawwal kene ka samu lada biyu haka in ka zo alhamis kai shi kai niyyar alhamis da sittu shawwal kai ka samu lada biyu saboda mi shi azumin nafila ana yi hada niyya azumin nafila sama da guda daya abinda ba a yi ba a hada farilla da nafila misali a kaddara mutun ya sha azumin ramadan guda 6 kuma yana zira so ya sita shawwal yace to yanzu bari yin azumi 6 da niyyar ramuwar ramadan da niyyar kuma sita shawwal to wannan ne ba a yi saboda shi wannan farilla ne shi kuma wannan nafila ne ba za ka hada niyyar farilla da nafila ba amma niyyar nafilfili biyu kamar sitta shawwal kaga nafila ne haka azumin litinin da alamus nafila ne kana iya hadawa na biyu kana iya hada sitta shawwal dinnan da ayyamul bid yau muna ranar 12 ga watan shawwal azumin ya ce 11 saboda a wannan kalendari da muke yawan turawa wannan kalendari lissafin Saudiya ne su kuma Saudiyar Juma'a suka yi sallah su alisafin su da Saudiya da irin Najeriya Juma'a ne 1 ga watan Shawwal amma mu da muke sallah Ra'al Hamis ne 1 ga watan Shawwal da haka yau muna 12 ga watan Shawwal da haka gobe Talata 31 ga watan Mars zai tashi 13 ga watan Shawwal kenan ayyamul bid mu a Niger zai fara gobe 13 ga watan Shawwal daidai da 31 ga watan Mars to wannan wanda bai ida ba sa sitta Shawwal din shi ba kana iya niyya wannan ayyamul bid din 13 14 15 ma'ana gobe talata da laraba da alhamis kai kai da niyya ayyamul bid da niyya kuma sitta shawwal kai ka samu lada biyu kuma ra alhamis din kana iya niyya uku kai niyya alhamis kai niyya sitta shawwal kai niyya ayyamul bid kai ka tashi daga rabasa uku daga wannan garabasa ka ta wuce bayan sitta shawwal yan uwa bayan sitta shawwal akwai azumin da zai zo a cikin zulhijja azumin arafa 9 ga watan zulhijja to shi ma kaga wannan azumi ne farala kan mi wasa da irinsu haka bayan zulhijja in almuharram ya zo akwai irin su tasu'a da ashura haka kuma ga azumin litinin da alhamis a kowane wata a kowane sati ga azumin ayyamul bid 13 14 15 to irin wa'annan azumuka kuma ga na annabi dauda yana yin azumi kana so mu yawan wa iftir yawan yau yayi gobe aje to kaga wannan duk azumuka ne na nafilfili da ake so mu kiyaye to kaga bayan ramadan ya wuce duka irin wannan azumuka na nafilfili ana so mu shagalta da su bayan azumi akwai sallah to ita kuma sallah da farko ana so ka hare kiyaye sallar farilla kaga a cikin watan ramadan muna da kokarin kiyaye sallolin farilla musamman a cikin jami'i wani ma zaka ga musamman a sahun gaba saboda ana shagaltuwa kafin ma liman ya zo za a zo a yi nafilfili a zauna ana jiran liman ya zo to irin wannan kwazo ana so hatta bayan ramadan mu zamanto muna yin shi saboda sallar farilla a cikin jami'i ba iya watan ramadan bane kada ake so ba a kowane lokaci kuma ita sallar daman ta farilla ma ga namiji a jami'i wannan farilla ce dole ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani makawo ya taba zuwa ya nemi a mai rukhsa rawami da rahusa cewa bai da dan jagoran da zai ringa mishi jagora yana kawo shi zuwa masallaci sallah da manzo Allah da warko har ya mishi rukhsa din ya mishi rangwam yace a tasma'un nida kana jin kiran sallah yace eh manzo Allah ce to ka zo to in dai makawo ba mai rangwam zuwa sallah ba to ni da kai muna gani lafiyar mu lau ya kake gani babu rangwami dan haka kenan ƴan uwa yadda muke kiyaye sallar jami'i a masallaci a watan ramadan musamman sallar asuba kasa ita ce yanzu in ka diba dai yofin mafi yawancin masallatai zaka wani masallacin sahu daya wani sahu biyu wani sahu uku amma a ramadan ba kake gani masallacin cikake kuma abu da zai baka mamaki wani malami yake cewa a cikin sallolin nan guda biyar in akwai ma sallar da ya kamata a ce masallaci ya cika sallar asuba ce saboda su sauran sallolin in ka dauka azhar la'asar magriba isha'i wasu ana yin su ne wasu na wajen ayyukan su da wajen neman kudin su da kasuwancin su amma sallar asuba kowa yana gida lokacin kowa ya dawo gida idan kaga sallar da ya kamata ma a ga mutane suna cika a masallaci to sallar asuba ce to amma kaga muna gani a cikin watan ramadan ana cika amma watan ramadan ya wuce sai kaga ba a cika ko mutanen wasu na nan a unguwa suke wa ba wai walke su ake daga sama ba suke faduwa suke zuwa ba a suna nan a unguwa amma ba sa tashi su sallar to kaga wannan kuskure ne bayan mun kiyaye sallar farilla a jami'i to akwai sallolin nafilfili musamman a sunan rawatib wanda ummu habiba ramlatu bintu abi sufyan ta rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na cikin sahih muslim da tirmidhi manzo Allah ce duk wanda ya sallaci raka'a 12 a yinin sa da dare to za a gina mai gida aljanna man sallasna tayi 10 raka'atan fi yawmin wa layla bana Allahu lahu baitan fil janna za a gina mai gida aljanna sai manzo Allah ya bayyana cewa wa'annan rukunin su ne raka'atani qabla al-fajr raka'a bi kafin sallar asuba wa arba'u raka'at qabla az-zuhr da raka'a hudu kafin sallar azhar kenan kai bi kai sallama kai bi kai sallama wa raka'atani ba'da da raka'a bi bayan azhar wa raka'atani ba'da al-maghrib da raka'a bi bayan magharba wa raka'atani ba'da al-isha da raka'a bi bayan sallar isha wannan kada su ne raka'a 12 manzo Allah ce duk wanda yake kiyaye yin su a yinin sa da dare Allah zai gina mai gida aljanna kenan kowa sai kokarin yin wayannan kai raka'a bi kafin asuba ita ce raka'a al-fajr hudu kafin azhar bi bayan azhar kuma ni zuba heka sauya heka bi kafin azhar bi bayan azhar kamar da yazo arwaya Aisha da Abdullahi da Umar kenan wanzu mu manzo Allah da bi kafin azhar bi bayan azhar wataran yayi hudu kafin azhar bi bayan azhar wataran kuma yana yin hudu kafin azhar hudu bayan azhar wannan manzo Allah ce duk wanda ya raka hudu kafin azhar hudu bayan ta Allah zai haramta wuta ta cina masa to kaga wannan yayi mutun ya riga tanawwu yana modifi yana caccaza wataran kai bi kafin azhar bi bayan ta wataran kai hudu kafin azhar bi bayan ta wataran kai hudu kafin azhar hudu bayan ta haka kuma akwai nafila raka hudu kafin asar maza Allah ce duk wanda ya nafila raka hudu kafin asar Allah zai masa rahama da jin kai haka akwai sallar walaha wanda ake yin ta daga rana ta huto ta daga misali in rana ta huto ka ƙara minti 15 in rana tana hutuwa misali mu ce a 6 da rabi to yake ƙara minti 15 kenan zuwa 6 da 45 sai kai ta har zuwa lokacin da rana take gab da zawali to duka wannan lokacin ta ne kana iya raka'a 2 4 6 8 abinda Allah ya saba kema haka bayan wannan akwai sallar dare qiyamul layli kunga san a watan ramadan muna sallar dare qiyamul layli ko to qiyamul layli ba watan ramadan bane kare yake ta a watan ramadan ko an shar'an da yinta ne a cikin jami to amma ana so kowa daga cikin mu a wani kaso na dare ka tashi ka ranga yin sallah sabba bayan Allah na gari Allah ce ta tajafa
qulubuhum anil mataji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون
kenan Allah ya ce mana bayan sa na gari mumune ta tajafa junubum kenan hakar garin su na ne santar madajihim kenan makwantan su mana lokacin da bacci ke da dadi da daddare su yi su tashi su kaurace wa shimfidin su tashi suna sallah suna roƙon ubangiji suna tsoron azabar sa suna fadayin rahamar sa da ladan sa to kaga wannan shine siffa ta bayan Allah na gari kuma hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce alaikum bi qiyamil layl na hore ku da yin sallar dare fa inna hada abu salihin qablakum to me ta dabi'a ce al'ada ce ta bayan Allah na gari gabanin ku bayan Allah na gari a baya basa wasa da sallar dare kuma sallar dare sallah ce wadda take hana mutum aikata zunubi kuma tana zamantuwa sababin kankarewa mutum laifuffukansa da haka yanzu kowa a cikin mu yana iya kaga yanzu a lokacin da muke tashi kiyamul layl a tashi ayi awa 2 a karanta izhi 6 da sauransu to yanzu kai kuma koda nafila raka'a 2 ne ka tashi ka ringa yi saboda shi abinda ake so ahabbul amali adwamuha wa in qalla ahabbul amali ila Allah ayyukan da Allah ya fi so shine wanda zaka dawo maka ne koda dan kadan ne kenan ka fara da kadan in ka fara da kadan kuma da kadan kadan ka ringa kara amma ka fara da yawa saboda mi kanka zo ka gaza yi kenan ka fara da kadan kadan kafin sallah asuba da awa 1 ko minti 30 ka tashi kai salloli kuma lokaci ne mai albarka da Allah ke saukowa saman duniya yana shela wa mai neman in gafarta masa wa mai bukata in biya masa kaga dai muna da bukatu barkatai to amma mun san lokacin da zamu roki Allah ya amsa mana to wannan lokacin yana daga ciki kenan mu yi kokari mu ringa sallar dare sai kuma sauran ayyuka na gari misali sada zumunta kaga muna a Ramadan to yanzu ma mu dore mu ringa yi haka gaishe gaishe da muke zuwa gidaje ɗan uwa da amana arziki haka abin da ya shafi sadaka da tallafawa da ciyarwa ga masu bukata yanzu kaga a watan Ramadan zaka ga ana yawan alheri da kyauta ga ɗan uwa da makota to bai takaita ba watan Ramadan ba kaga zamanto a watan Ramadan mai ihsani da kyautatawa amma in ya shuke kuma ka zamanto marwaci a kaga ta manzo Allah ce akai kana ajwadun nas yafi kowa kyauta amma ya aka ce kana ajwadu fi ramadan amma yana lullumka kyautar ne a watan ramadan kenan gabanin ramadan ma yana da kyauta to mu ma yadda muka saba taimaka ma ƴan uwan mu da marayu da masu karamin karfi da ko irin a gida akai abinci mai dan dadi da haka ana mika ma makota da sauransu to yanzu haka ma a bayan ramadan akai a ringa taimaka saboda mi ai mabukatan suna nan ba kare ba su kenan da haka watan ramadan yana koya mana mu zaman to masu kyauta da alheri da ihsani ba iya watan ramadan ba kenan masu bukata da marayu da sauransu da ake tallafa musu to haka bayan ramadan ma mutun ya dore akan wannan haka abin da ya shayi yawan addu'o'i ba ya watan ramadan ba kada yake addu'a ba hatta wajen ramadan ma mu zamanto muna yin addu'o'i a cikin sallolin mu a cikin sujjada a tayyar karshe in muka yi aiki na gari ko kuma irin muka tashi karshen dare ko tsakanin kiran sallar da tare kama da sauran lokuta da manzo Allah ya ambata na amsa addu'o'i haka kuma abin da ya shahi gaba kaga za a ce kafin ramadan ana ta mana wa'azi kan mu ringa gaba kan mu ringa ya zamantowa ban ma magana da ƴan uwan mu da sauransu to wani zaka ga yaji yayi sulhu da abokin shi ko dan uwan shi ko makocin shi to amma daga ramadan ya wuce to shikenan an dawo to kaga wannan kuskure kenan tsoriya za a yi dami dan to muna ma juna magana ana ma juna sallama saboda rayuwa ba ta tabbas kana gaba da dan uwan ku sai ka wada ka mutu kuma ka ji ka ce ma Allah ne da haka dai a dunkule duk wasu ayyuka na gari to ana so ya zamanto yadda muke sa a watan Ramadan mun dore mana haka duk wasu miyawan ayyuka Ramadan yazo muna kafa kafa ban ma sai gumi ban ma gulma ban ma kariya ban ma shaye-shaye duk wasu abubuwa da ban ma yi to mun nisance su wasu abu zai ba ku maki malam ulama'un nafs malaman ilimin sanayyar halayyar dan adam suka ce duk abin da mutum zai iya yin shi a tsawon wata guda to insha Allah zai iya doriya da yin wannan abu har ƙarshen rayuwarsa haka kuma duk abin da mutum zai iya nisanta shi a wata guda to insha Allah zai iya dorewa da nisanta shi har ƙarshen rayuwarsa to kan watan Ramadan wata guda ne duk wani aikin alherin da muka saba yi a watan Ramadan to wallahi muna iya dorewa da shi har ƙarshen rayuwarmu haka kuma duk wani abu da muka iya nisanta shi a watan Ramadan to wallahi in muka kyautata niyya wannan abu muna iya nisanta shi har ƙarshen Ramadan ta haka kenan kuma mu zaman to muna roƙon Allah kullun ya madadace da yin ayyuka nagari da nisanta miyawo ayyuka saboda shi samun kanka a wajen aikata aikin alheri da nisanta aiki wanda bai dace ba to wannan ya Allah ne ya ma ga wakatar da dace haka kullun mu zaman to shi yasa halina daga cikin addu'o'in da manzon Allah yake a cikin du'aul istifta da yake a sallar dare yana cewa Allahumma hadini li ahsanil akhlaq wal a'mal la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'a illa anta yana cewa Allah ka shiryar da ni zuwa kyawawan dabi'u da halayya da ayyuka saboda babu wanda yake shiryowa zuwa ga kyawawan dabi'u da ayyuka sai kai kuma kaga kawon muni da miyagun dabi'u da ayyuka saboda babu mai kawarwa daga miyagun dabi'u da ayyuka sai Allah kenan mu dai da roƙon Allah ya tabbatar da daga mu akan ayyuka na gari da kuma nisanta miyagun ayyuka insha Allah anan zan tsaya fata abin da fatawa daidai Allah ya sami tare da lada kuskure da tattaba hashi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mu subhanahu wa ta'ala da zai amma su ko wa salamun ala al mursalin alhamdulillah rabbil alamin yana zo wani yana zo
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh a sheikh ustaz mama alwar wanda teman ala hada al skin yang berdiri mari dia dan dia biasa dengan ramai sekali kaum muslimin yang kui zaman pun ini aku sudah diubah dan bersama aku oh dia dong wajib kita jangan hadir dan dia dia aku ini wajib mesti sekali dan dia nak makan tadi ke luar mesti sudah makan panuan dan sakuri negara sallallahu alaihi wasallam
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم